wakilan kungiyar ƴan ƙasar Niger mazauna ƙasashen waje rashin Najeriya a ƙarƙashin sabon shugabanta Alhaji Ahmadu Tasi'u Kalgo sun bayyana manema labarai a Abuja cewa akwai damuwa sosai kan yadda takunkumin da ECOWAS ta kakabawa ƙasar Niger ke shafan al'ummanta a fannonin rayuwa da zamantakewansu. Tasi'u ya ce kungiyar HCNE tana kira ne da babban murya ga kungiyar ECOWAS.
Muna roƙon kungiyar ECOWAS ta dubi Allah ta dubi Annabi ta sauƙaƙawa mutanen Niger, kuma ba ma mutanen Niger kaɗai ba, don dai Niger kin ita tafi wahala da ƙasashen ECOWAS gabaki ɗaya. Duka wanda suke boda da Niger suna ɗanɗana kuɗinsu akan wannan takunkumi, kuma kowa ya san wannan takunkumi talaka yake shafa. Muna kira ga kungiyar ECOWAS da imuwa suwa Allah suwa Annabi su duba halin da talakawa 'yan Niger da kuma sauran ƙasashe boda da Niger suke ciki domin su janye mana wannan takunkumi, mu samu rayuwar mu ta daidaita a ci gaba da harkoki na kasuwanci da kuma tattalin arziki.
Shi ma sabon sakataren kungiyar HCNE Abubakar na mata ya ce sababbin shugabannin za su yi aiki tukuru wajen farfaɗo da kungiyar.
Alhamdulillah, jihohi suna ba da kokari, kuma muna jinjina musu, muna gode ma 'yan Niger mazauna Najeriya bisa haɗin kai da suka nuna mana yau. Membobin nan kuma ba yawa suka yi ba, saboda faɗin ƙasar Najeriya an ɗauko mutum 15 ne kowane, kuma da miƙamin da aka bashi. Kuma ina gani ƙasar Najeriya kamar ƙasa mai state 37 har da Abuja, to dole ne zuwa gaba za mu bude wannan kungiya mu ɗauko membobi da yawa. Kowane jiha at least mu samu mutum 3 wanda za a zama kamar executive member executive na Bureau Central din.
To sai dai masanin harkokin siyasa da diplomasiya ta ƙasa da ƙasa, kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Abu Hamisu ya yi tsokaci ne akan kiraye-kirayen kungiyoyin, yana cewa
zai iya tasiri ba zai iya tasiri ba zai iya tasiri da a ce emu ne muke wato nema yanda za a sulunta a samu wato ci gaba a ce an sauke wannan takunkumin. Amma in ya kasance wayanda suke magana ba su bane suke magana, ainihin masu maganin suna wani waje daban, suna amfani da yawunsu ne su yi magana, ko kuma su ari bakinsu su ci albasa kamar yadda sauranmu suke magana. Kin ga a za a samu matsala, saboda ana magana ne na uban gida da yaron gida. A shugabanninmu na Afirka yawancinsu yaron gida ne ga wayannan turawan, to sai yadda turawan suka yi da su.
Abin jira a gani shine ko shugabannin soja na Niger za su bi umarnin kungiyar ECOWAS wajen sako tsohon shugaba Muhammad Bazoum a bisa sharadi na daga takunkumin da aka kakabawa a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.